تعالوا رغبة من قبل أن يتماسى ثم يعودون لما قالوا أولا سكي ذهاري أتكيونك لغما تنسو لغما تاينسو تؤمن ديك واجبي أكنسو شيني سينتا وياي سينتا باوا sannan in sun yanta bawan suna da damar su sake aikata ma abinda suka fada cewa kamar ba za su yi ba wato wannan ya nuna dai koda mutum zai zihari daga matarsa bayan yin ziharin kuma ya sake ta to wajibi ne sai ya fitar mata da kafarar zihari wanda ko suka ce ba takadimi da tahiri a wajen suka wato suka ce a'a abinda ake nufi da ayar wanda suke zihari daga cikin ku daga matansu sannan tare da sun yi ziharin nan suka yi nufin zama da matan nan su kusace su a matsayin matarsu to wajibi ne sai sun yi kafarar zihari a sheke nan da mutum zai zihari daga matarsa ya sake ta kuma sai ya zo ba sai ya fita mata da kafarar zihari ba sai dai duk sanda ya sake daura aure da ita kuma to bai halatta ya kusace ta ba sai ya fita mata da kafarar zihari amma da zai sake ta ya kyale ta bai sake aurenta ba ba magana kafarar zihari a kansa a bisa wannan kaulin kenan to shi ma wannan ijmalin wanda ya saboda sabanin fahimta tsakanin malamai abinda ya haddasa shi shine da a wata kadimi da tahiri a wannan wajen da a wata kadimi da tahiri yana daga da awar ta kadimi da tahiri kamar inda sifa ta zo bayan an kawo a sufofi da yawa sifar da za ta iya komawa kan kowane ɗaya daga cikinsu misali mutum ya zama marubuci ne gwani a rubutun ta yi ya zama ma'abucin lissafi ne a kanta ne gwani a lissafin ta yi ya zama likita ne gwani a aikin likita yanzu misali in ka ce zaidun katibun hasibun dabibun sannan ka kawo mahirun to wannan mahirun ɗin ta koma kan duka ne koko ta koma kan sifa ta ƙarshe wajen wasu malaman sai wato ta yi ya zama ta koma kan sifa ta ƙarshe ɗin da kace zaidun katibun zaidu dan kan rubutu ya iya rubutu hasibun ya iya lissafi dabibun kuma likita ne mahirun gwani a likitancin amma ba wai ya zama gwani ne a rubutun ko gwani a lissafin ba ya dai iya su amma ba wai ya zo ya yi fice ba ba ya zama ya yi fice a cikinsu ba ya yi fice ne a sifa ta ukun kawai wasu suka ce a'a mahirun ɗin da ka kawo a ƙarshe ya koma kan duka sufofin shi yasa zaidu ɗin gwani ne a rubutu ya iya rubutu kuma gwani ne ma ya iya lissafi gwani ne ma a lissafin ya iya wato likita ne gwani ne kuma a aikin likitan ma to shi ma duk wannan yana daga abin da yake saboda ijmali inda yake an kawo sufofi da yawa kuma aka kawo sifa ɗaya a ƙarshe wanda ta iya komawa gare su duka to za a ce ta koma gare su ne duka koko za a ɗauka ta ƙaidance ta ƙarshen ne kawai to asbabul ijmali guda takwas su ne asbabul ijmali guda takwas to rahman rahim bayani shi mujmali an yi magana a kan mujmali a baitocin baya da dalilan da suke kawo ijmali duk abinda yake mujmali dai shine abinda shiryarwarsa bata bayyana ba ba a gane me ake nufi da shi ba to wanda duk mujmali in dai wanda yake za a yi aiki da shi ne to lalle za a samu bayaninsa to shi bayanin ta kaka yake zuwa bayani iri biyu ne akwai bayani muttasili akwai munfasili akwai wanda yake zuwa tare da nassi an kawo magana wadda ta yi ba za a gane me ake nufi daga gare ta ba to sai ai ƙari ai ƙari yadda zai zamo abinda ake nufi daga gare ta ya fito fili ya zamo bayani kenan wanda yake muttasili mubayyinu kenan wanda yake muttasili to yakan zo kuma munfasili shine yace bayanuhu bayanin shi mujmali yaje yakan zo muttasili yakan zo wani lokacin halin kasancewarsa muttasili kamar fadin min al-fajri bayan da aka kawo cewa wato kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayr al-abyad min al-khayr al-aswad min al-fajr da da aka kawo al-abyad min al-khayr al-aswad mujmali ne wannan saboda wasu da yawa ba za su gane me ake nufi ba dan a cikin sabai ma akwai wanda shi sai ya dauka abinda ake nufi sai ya iya gane bambanci tsakanin launin fari da launin baki sai ya zama ya sa sili guda biyu ɗaya fari ɗaya baki ya sa zare guda biyu tare da shi ɗaya fari ɗaya baki yana ta cin abinci sai da ya zama ya gane cewa wannan zaren shine fari wannan baki sannan ya daina cin abincin to da ya zo ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗakar da shi cewa ba haka ake nufi ba sai aka saukar da wannan minal fajr din don bayani dan a bayyana me ake nufi da haidu labiyar minal haidu laswadi cewa abinda ake nufi da wannan hasken alfijir da zara hasken alfijir ya bayyana da zara alfijir ya keto to ba dama kuma mai niyyar azumi ya ci gaba da ci ko sha dole ya kame daga ci ko sha to hakanan kuma yakan zo mumfassili a shi bayanin mubayyinu yakan zo mumfassili ya zama inda aka kawo mujmalin ba anan aka kawo bayanin nasa ba a kawo bayanin nasa can wani waje abinda yasa wani lokacin bayanin yakan zo mutasili wato don tausasawa bayi ne don a tausasawa bayi cewa an faɗi magana wadda ta yi ya zama abinda ake nufi da ita ba su gane ba to anan take anan wajen sai a kawo musu abinda za su gane me ake nufi da ita wani wajen ko abinda yasa bayanin ba a kawo shi muttasili sai a kawo shi munfassili shi kuma don nuna ɗaukaka ne ga ma'abuta ɗaukaka domin misali wanda yake malami shi in ya ga mujmalin ba zai tsaya nan ba zai tsaya bincike daga bayanin nasa ina bayanin nasa ya zo kaga wannan binciken da yake yi yana ta ƙara ilimi ne har ya kai ga fahimta cewa ga inda bayanin nasa ya zo ya zamo ya ƙara ilimi ne ya ƙara ɗaukaka ya ƙara himma ne a cikin fahimtar addinin Allah ya ƙara matsayi ne a cikin addini kuma cewa masalan aya ta Qur'ani ta ita zo mujmala hadisin annabi ya zamo shi ne bayaninta to shi ma wannan don nuna ɗaukaka ga annabi ne sallallahu alaihi wasallama don a nuna ɗaukakar annabi gaskata faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun saukar ma da qur'ani wanda yake tunatarwa ne wanda yake ɗaukaka ne ga baki ɗayan mutanen duniya in sun tsaya aiki da shi amma bayanin sa kai aka baiwa kai ne mai damar ka bayyana musu abin da yake cikin qur'anin kai aka ba wannan dama to shi ma wannan kaga haka din dan a nuna ɗaukakar annabi ne sallallahu alaihi wasallama to dan a da kuma a nuna cewa duk wanda yake zai bi qur'ani haka ba tare da ya koma ga annabi ba tofa ba Qur'anin yake bi ba domin Qur'ani ya zo da cewa a koma ga annabi shi yasa wanda duk yake zai bi Qur'ani haka kai tsaye ba tare da ya koma ga annabi ba to dimuwa yake a addini ba Qur'anin yake bi ba Qur'ani gurare da yawa ya zo da magana a koma ga annabi a koma kuma ga malamai wa idza ja'ahumu amrun min al-amri aw al-khawfi adza'u bi wa law rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbidunahu minhum kaga abin da yake hafi karfinka ai dole ka kai ga wanda yake yafi ka ilimi ba ka dauka cewa iyaka fahimta ka iyaka fahimta kenan ba a'a akwai wanda yake yafi ka ilimin qur'ani ne lalle a nemi bayanin wajen manzo sallallahu alaihi wasallama in ba samu ba a wajen manzo to a koma wajen ma'abuta ilimi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna to bihi shi mufassili bayani mufassili yakan zo shi a qur'ani Qur'anin abinda yake mujmali a wani wajen sai ai bayanin sa misali inda yake ba daga ayatul ahkami ba kamar fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin anan an faɗi cewa annabi adam ya karɓi wa'ensu kalmomi daga wajen ubangiji ba faɗi ya kalmomin suke ba menene wannan kalmomin anan ba a faɗa ba fataba alai inna huwa tawwabur rahim to a wani wajen sai aka bayyana mene wa'annene kalmomin da annabi adam ya karba daga wajen ubangiji inda Allah subhanahu wataala yake cewa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ashe wa'annan ayoyin ko wannan kalmomin sune wa'anda ake nufi da kalimatin na suratul baqara na suratul baqara mujmal ne amma wannan na suratul arafi ya zo mubayyini amma wannan mubayyinin mumfassili ne wannan a suratul arafi ne wancan ko a suratul baqara to wani lokacin kuma akan yi bayanin abin da yake mujmali a Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam takan zo ta bayanin mujmali a Qur'ani. Misali, Allah ya kawo waƙe musallata, ku tsaye da sallah. Sallan nan ya ake yin ta, guda nawa ce, raka'a nawa ce kowace a cikin su, ya menene sharuɗan kowace, menene rukunai, menene sunnoni da sauransu, to duk wannan sai a koma ga sunna, gaba ɗaya sai a ɗunguma a koma ga sunna. Ko kama a Qur'ani, Allah ya faɗi cewa kowace sallah fa akwai waƙacinta. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. To wani wajen a Qur'ani an yi nuni kadan izuwa waqtan sallah. A gina salata idan yake canfi lagan sakin laili wa Qur'an al-fajri. An yi bayani kadan, bayanin da yake mujmali ne. Bayanin da yake mujmali ne, ba mubayyani ba. To in ana son bayanin sai ai kaga a koma wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Yasa su ma masu tara hadisan Annabi, wasu da suka fara da san Annabi, ai farkon abinda suka fara bayani a kai waqtan sallah. Waqtan sallah, misali Imam Malik amma ruwayan ta Abu Hayya, ai farko a farko bayani waqtan sallah, akan waqtan sallah ne, cewa sallah kaza ga waqtinta, sallah kaza ga waqtinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an tambaye shi, yaushe ya waqtan sallah yake, me ma fada ba, sai nuna a aikace. Kashe garin ran da aka tambaye shi kowace sallah yayi ta a farkon waqaci, sai kashe garin kuma kowace sallah sai karshen waqaci yayi ta, sannan yayi kiran wanda ya tambaya, ina ne tambayo daga waqacin sallah? Yace gani ya Rasulullahi, yace to kaga sallar da aka yi shekara jiya? Eh. Kaga wanda aka yi yau? Yace eh. Aka ce to abin da dai yake tsakanin wannan waqaci ne, a jiya an yi ne a farkon waqaci, a yau kowace sallah an yi ta a ƙarshen waqaci, duk abin da ke tsakanin nan waqaci ne ga wannan sallah. To kaga wannan bayani ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi shi a aikace, sannan kuma ya kawo bayanin da faɗi dan ya nuna. To irin wannan bayani ya zo a sunna. Haka nan a Qur'ani an faɗi cewa a bada zakka, cewa a bada zakka, wa atuz zakata. Wa atu haqqahu yawma hisabi, amma ba faɗi menene za a fitar da zakkar ba, ba faɗi me za a fitar da zakkar ba. To hadisin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama diye bayani fi ma sakata samawu wal ushuru laysa fi ma duna 50% sadaqatu, ya bayanin ya za a fitar da zakkar dabbobi, ya bayanin ya za a fitar da zakkar kuɗi, duk wannan a hadisin Annabi ne. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan bayanin Qur'ani. To nan bayanin mujmali abu ne wanda yake an sanya shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne yake da damar yayi bayanin abin da yake mujmali a Qur'ani, duna bayanin muhtamil. Amma banda bayanin muhtamili, abin da yake ihtimalin ma'anoni, cewa ga iyaka dai abubban da yake nufi, amma tayi wannan, tayi wancan, tayi wancan, to bayanin wannan shi duk wanda yake ya san tafsiri, ya cancanta, ya fassara Qur'ani, ya iya bayani a kai. Amma abinda yake mujmali, wannan ba wanda yake da damar ya yi shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam. Yanda aka faɗa a Qur'ani cewa a tsaye da sallah, Annabi ne sallallahu alaihi wasallam kawai yake da damar ya ce sallah asubahi raka'a biyu ce, ya nuna mutane cewa raka'a biyu za a yi, ta azhar ko da tala asar da ta isha duk a yi su raka'a huɗu, magariba ko a yi ta raka'a uku. Annabi ne yake da damar wannan, ba wani duk iliminsa ko waye shi ba Annabi ba da yake da damar ya ce a sallolin nan ga yanda suke. Amma abinda yake muhtamili, misali kamar lafazun quru'u da Qur'ani, wal mutallaqat tarabbasna bi anfusina thalathata quru'in, to wannan muhtamili ne. Abinda yasa kace shi wannan muhtamili ne, ma'anarsa ba ta fita daga abu biyu ba, ko dai a ce karu ana nufin jinin haira, ko a ce karu ana nufin tsarki. To bayanin wannan shi wannan Annabi ma sallallahu alaihi wasallama yana da dama a ciki, wanda yake mustahidi ya iya bayanin cewa ga abinda ake nufi da quru'un dinna, saboda duban hujjoji kaza. Amma sallah ba shi da damar ya ce kai sallan nan ga raka'a da za a yi, sai dai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'a kaza ce, ko ya yi ta raka'a kaza, ko ga waqacinta da ya faɗa. Amma bai da damar ya ce a shi ga fahimtar sayan da ta nuna masa, kamar yadda a yanzu
ake samun wa'ansu fankararru masu nufin surusa addini na cewa ma ya addinin musulunci ma gaba daya kawai an shar'anta sallah ne, sallar duk sanda kaga dama ka iya yin ta, ko kuma cewa sallar kawai ana nufin zarar du'a'i ne. Da wannan fandarewa ne Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake da damar ya bayyana me ake kira salatu, kuma ya bayyana din dole a bi shi in dai Qur'anin za a bi, dole a bi shi in dai addinin musulunci za a yi, sai dai idan ba addinin musulunci za a yi ba. Wani daga baya fandarerre ya zo ya ce ai addinin musulunci kawai da aka ce salatu ana nufin zarar du'a'i, zarar addu'a duk sanda ka samu dama tsakanin dare da rana kai addu'a kawai ga Allah shikenan ka zama musulmi, ka nuna ka yarda da Allah, ka yarda shi ne zai taimaka ma ka zama musulmi kenan. Wannan fandarewa ne daga addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana me ake nufi da sallah, ya bayyana me ake nufi da salatu, kuma Qur'anin ya zo cewa ita kanta salatu din nan kowacce tana da nata wakatin, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waqtan nan, ya bayyana waqtan nan. To Qur'ani ya yi nuni ne kawai zuwa ga waqtan, amma ba da cikakken bayani ba. Akin salata darafayn nahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yuzhibu as-sayyi'ati. Darafayn nahari sai wani ya dauka ma sai rana ta fito zai yi sallar safi, ko ya dauka cewa sai rana ta fadi zai sallar karshen yini, sallallahu alaihi wasallam akaita sai ba lokacin sallar magharba. To kaga nan ne sallallahu alaihi wasallam diye bayani akan me ake nufi da darafayn nahari, da ya bayani ko me ake nufi da zulfan min al-layli. Wannan lafazi ne na Qur'ani mujmali ne, mujmali ne Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin sa. To
bismillahir rahmanir rahim. Wannan babun manduki da mafhumi kenan, babun manduki da mafhumi. Wali la madaruhu. Hukuncin a mahallin nurkinsa fadarsa, da zarar an fada maganar da aka fada ta kunshi wannan hukuncin, ta nuna wannan hukuncin ne kai tsaye. To shi ake kira manduki, to sai dai shi kuma mandukin nan kashi ne daban-daban, a cikinsa akwai nassi, akwai kuma zahiri, akwai muawwali. Akwai nassi, akwai zahiri, akwai muawwali, akwai kuma dilalatul iktira'i, akwai dilalatul isharati, akwai wanda yake ta fuskar dilalatul iktira'i ne, akwai kuma wanda yake ta fuskar ishara ne, ta fuskar dilalatul isharati ne, duk dai ya shiga a cikin manduki, duk wannan ya shiga a cikin manduki. To shi ne aka ce to shi mandukin yakan zamo nassi idan ya zamo baya ihtimalin waninsa, sai wahu din maf'uli ne na ihtimal, ehan aka gabatar da maf'ulin, madun kuma nafiya ce in ma tamala sai wahu, in ya zamo baya ihtimalin wani abu daban in ba abin da aka faɗa din ba. Ina misali kamar fadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani, faiza amintum wato famanta mata min umrati lil hajji fawassara min al hajji. To aka ce faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil
abun mutlaqi da
daraja'atu tilka ashratun kamilatu, to wannan nassi ne saboda gashi an yi bayani adadin yawan yanda ake nema da kuma inda din za a yi kowanne a ciki sannan a ƙarshe aka saki hada adadin da gaba daya dan kan wani ya tunanin cewa ko ana nufin idan a haji ne za a yi ayi uku amma idan ba a cikin haji ne za a yi ba in sai an koma gida ne to ayi bakwai aka ce a'a guda goma gaba daya ake nema ku yi kuma ga yanda tsarin za inda za a yi su din salasati ayyamin uku a cikin su fil haji a cikin haji a wajen hajjin ne za ku yi su azumin kwana uku a cikin goman nan za ku yi su a haji ne wasu ba ce bakwai kuwa iza rajatun idan kun komo to za ku yi guda bakwai aka hada aka ce tilka ashratun kamila domin idan da ba dan an kawo wannan ba sai wani ya dauka kowannen wasab'atin din wawun wa wasab'atin din mai ma'anar auci inda wawi takan zo a wani wajen da ma'anar au wawi takan zo da ma'anar au kamar yanda ita kanta au din tana zuwa da ma'anar wawun au takan zo da ma'anar wawun kowanne a cikin su yakan zo da ma'anar daya to akwai ihtimali kenan tunda kalmar wawun tana ihtimalin ta zo da ma'anar kanta ko ta zo da ma'anar au to amma da aka kawo tilka asharatun kamila an dauki wannan ihtimalin gaba daya magana ta komo nassi ta komo bata ihtimalin wani abu kuma sai ma'ana daya kawai sai ma'ana guda daya kawai cewa ana neman dai wanda ya tamattu'i wanda bai samu abinda zai hadaya da shi ba ya azumi goma azumin goman kuma da zai ga tsarin da zai bi yayi salasati ayyamin fasiyamu salasati ayyamin fil haji sayamu sab'ati ayyamin kuma idza raja'tu to idan ko ya zamo yana ihtimalin wani abu daban idan ya zamo yana ihtimalin wani abu daban to wannan idan aka dauka a cikin inda ya furin jaye sai a ce zahiri ne zahiri ne zahiri shine rajihu a haji ma'ana yake abu nassi wanda yana ihtimalin ma'ana biyu yana ihtimalin ma'ana biyu ko wannan ake nufi ko wannan amma a ce wannan ake nufi ya furin jaye kamar misali idan kace ra'aitu asada naga zaki kaga ta yi zamo zaki na dabba ka gani zaki wanda aka kira shine asali aka aje wa kalmar asadu ta yi kuma kana nufin kaga zaki mutum wato mutum wanda yake mai sadaukantaka yana da sifa irin ta zaki to in an dauka bisa asadu aka dauke shi bisa dabba to rajihi ne ya zamo zahiri kenan saboda hakika lafazin asadu hakika ce lugawiyya a cikin hayawanil muftarisi amma majazi ne lugawiyyi a cikin insanu shuja'u mutum wanda yake sadauki to koyaushe a dau hakika shine zahiri shine rajihi yanda alfiyatul usul muka karanta cewa akwai abubuwa guda takwas wanda suke mukabilin takwas to a dauka kowanne bisa ɗayan takwas din ɗaya daga cikin takwas din na farko shi ya furi jahani kamar hakika da majazi ko hakika da majazi a dauka lafazi bisa cewa an yi amfani da shi ne bisa hakikarsa to shi ne rajihi shi ne zahiri kenan ba a tafiya zuwa majazi wanda wannan an tafi zuwa gare shi sai a ce mu'awwali ne mu'awwali ne sai idan akwai dalili yanda nan gaba za a fada maruja idan ya zamo inda aka dauka shi ne inda aka rinjaya an dauke shi inda yake ya furin jaye kamar aka dauki kalmar lafazin asadu din akan haywanil muftar to a sannan sai a ce zahiri ne to ta dangane to shi kuma rinjayen ta yi zamo dangane da cewa an duba hakika lugawiyya ne an duba hakika lugawiyya ne ko kuma hakika urfiya misali akwai hakika urfiya cewa a urfu dabbatu ana sakin sa ne akan duk mai kafa hudu ba a sakin sa akan mai kafa biyu a urfu ko da yake a urfu an aluka in an ce dabbatu yana daukan duk abin da yake tafiya akan kas duk abin da yake kas yake tafiya akan kas dabbatu ne ko da kafa biyu yake tafiya ko da kafa hudu yake tafiya ko da kafa nawa yake tafiya ko jan gindi yake duk dai da dabbatu ne adabatu kullu ma dabba ala wajhil ardi da abin da ya tafi akan kasa sunan sa dabbatu a asalin lugga amma a urfu a al'ada in an ce dabbatu sai a dauka cewa abin da yake tafiya kan kafa hudu shi yasa misali in an ce da mutum dabba ne sai dauka ai an zage shi saboda cewa irin nan ana gabatar da urfi in istilahi urfi akan istilahi lugawi in ba haka ba ai duk mutum ma ai dabba ne ba kan kasa yake tafiya ba ba kan kasa yake tafiya ba ai dabba ne amma kuma kaga in an ce da mutum dabba sai ya dauka cewa ai an zage shi saboda duban ita haqiqa urfiya tunda haqiqa urfiya lafazin dabbatu yayi ihtisasi da masu tafiya bisa kafa hudu abubban da suke tafiya bisa kafa hudu shi yasa an ce da mutum dabba kamar an ce akuya ne ko an ce tinkiya ko an ce jaki ne ma ko dama akwai urfi hasi ma kamar a mutanen misir su da an ce dabba jaki kenan in an ce dabba jaki kenan sa a wajen su ba dabba bane rago ba dabba bane jaki shi suke kira dabba wannan urfi ne hasi nasu to haka nan kuma akwai haqiqa shar'iyya akwai tsari na shari'a kuma misali kamar sallah kamar sallah kaga a cikin shari'a sallah ibada ce wanda yake ta kunshi tsayuwa da karatu da ruku'u da sujjada da zama amma a lugha fa lafazin salatu du'a'i ne addu'a ne to kowanne dai a babin sa in an dauka a haqiqarsa sai a ce an dauke shi bisa zahiri abinda yake zahiri in an dauka ko a bisa majazin sa sai a ce an dauke shi bisa muawwali an dauke shi ne an yi tawilin sa an yi tawilin sa idan yace wallahi la usalli fi darika wallahi la usalli fi darika to in magana dangane da shari'a ne idan yi addu'a dan yi addu'a sai a ce ai bai kari ba dan bai sallah ba dan yayi addu'a ai wannan ba sallah bace a shari'a amma idan dangane da lugga ne idan dangane da lugga ne fa in yace la usalli fi darika yace ba zai addu'a a gidanka ba shi yasa da yayi addu'a yayi kari kenan sai a ce yayi kari kamar a babin rantsuwa koyaushe ana gabatar da urfi wato ana gabatar da istilahi urfi sannan kuma a koma ga lugawi sannan kuma ga shar'i koyaushe a babin rantsuwa shi istilahi urfi shine abin gabatarwa shi yasa misali in yace wallahi ba zai ci nama ba wallahi ba zai ci nama ba wallahi la akulu lahama to dan ya ci kifi sai a ce bai kari ba kenan saboda me saboda ga al'ada ba a kiran kifi nama ko da dai naman ne amma wanda ya tura a siyo masa nama a kasuwa aka siyo kifi ai ya ke yin fada kai da nake ka siyo min nama ka je ka siyo kifi ai ba kifi nake nufi ba saboda me saboda ga al'ada kifi kifi ne nama kuma nama ne nama daban kifi daban ko da yake a shari'a kifin ma nama ne domin gashi a Qur'ani ana fadawa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya fadawa huwal ladzi sakhara lakumul bahara litakulu minhu lahaman dariyak Allah shine ya hore muku koguna dan ku samu ku ci nama wanda yake danye a daga gare shi ba sai lalle wanda yake busasshe ba ba sai lalle wanda yake busasshe ba wanda yake danye kaga kifi ake nufi anan ashe shi ma lahamu ne dangane da istilahi shar'i dan gashi Qur'ani ya fada ya kira shi lahamu to amma da yake koyaushe a rantsuwa a ka'idar masaban mu ana fara duban istilahi urfi ne sai yasa ba za a ce yayi kari ba dan yayi rantsuwa ba zai ci nama ba sai kuma aka ga ya ci kifi sai aka ga ya ci kifi ba za a ce ai sai ka fita ka fara rantsuwa ba to ana daukan sa kuma muawwali bisa cewa an yi tawilin sa ne idan an dauki lafazin bisa ma'anar sa wanda take ba ita ce ta farin jaye ba kamar misali inda aka ce an ga zakin aka ce ai abinda ake nufi mutun sa dauke to wannan sai a ce an yi tawilin zakin ne an dauke shi bisa mutun wanda yake mai dabi'a irin ta zakin mai sadaukantaka wannan wato ba dauke shi bisa zahirin sa ba, an dauke shi akan muawwali, an dauke shi bisa tawilin sa. Sahha shi tawili yana inganta lidalil idan akwai abin da yake ya shiryar akan sa. Shi tawili tawi ya zama ingantacce ne idan akwai abin da yake ya shiryar akan sa. Misali kamar inda Ubangiji Subhanahu wataala ya ce bal yadahu mafsudatani, da aka ce wannan kinaya ne daga baiwar Allah Subhanahu wataala. To tunda yake akwai abin da ya shiryar akan sa, inda yake akwai abin da ya shiryar akan cewa baiwar ake nufi, Ubangiji ya girmama daga a ce yana da hannaye, hannayen ma a ce ai guda biyu ne, yana da hannaye guda biyu, to Ubangiji ya tsarkaka daga haka domin akwai dalili kan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, cewa Ubangiji ya bambanta da halitta. Don Allah yana faɗa a Qur'ani laysa kamithlihi shay'un, don an ce Allah yana da hannaye ya zama kenan yayi kama da mutum, ashe laysa kamithlihi shay'un ta tashi kenan. To wannan tawilin bal yadahu mafsudatani da aka yi tawilin da cewa ana nufin ni'ima, kinaya ne daga ni'imar Allah Subhanahu wataala, to wannan ya inganta saboda akwai dalili, saboda akwai dalili, wato dalil da shadda akan lamun, lidalil sunan fa'ili ne daga dalla, daga dalla, sunan fa'ili ne daga dalla, ya inganta idan ya zama akwai dalili akan tawili. Ba a tafiya zuwa tawili sai in akwai dalili. Asali duk wata kalma a dauke ta bisa haƙiƙar ma'anarta, ba a daukan ta bisa sabanin haƙiƙa ai tawilin ta sai idan akwai dalili. Amma idan ba dalili aka ce za ai tawilin ta, to wannan tawilin sai ya zama ba abin yadda da shi ne ba, ba abin yadda da shi bane, abin juyarwa ne. Yana daga gare shi irin tawilin wasu batattun bayi, kamar irin su Shi'awa da suke tawilin wasu ayoyin na Qur'ani ba da wani dalili ba. Kamar misali inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqaratan, suka ce ma'ana baqaratu Aishatu, wai sai da tuna Aisha ake nufi. To ga wannan ina dalili, ina dalili, sai ina ne a tsarin larabci za a kira mace baqaratu, kuma ina dalili akan cewa a shi ake nufi anan, ina dalili kan cewa sai da tuna Aisha ake nufi anan, babu. Sai san zuciya, sai bin san zuciya. Allah ya faɗa cewa al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. To Allah ya faɗa cewa duk mazan kirki, matan kirki suke, da matan kirki suke zaune. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zauna da Aisha a ƙarshe fiye da zaman da ya da duk wace mace daga cikin matansa, ashe lalle ya nuna cewa ita tayyibatun ce, ita tayyibatun ce. To a ce kuma wai ita ce za a nune zuwa gare ta da bakara, kaga wannan tawili ne rarrauna wanda ba za a yadda da shi ba, ba za a yadda da shi ba, ba a tafiya zuwa ga tawili sai in akwai dalili. To walillah, idan ba dalili, idan ba dalili aka ce za a yi tawili madaruhu, wannan tawilin sai a jefar da shi waje daya, ba za a taba yadda da shi ba. Wato wannan yana daga inda aka shafe sunan la walillah dalilin, idan ko ba dalili madaruhu to sai a jefar da shi, idan ba dalili aka ce za a yi tawili to madaruhu sai a jefar da shi.
Aula wa tabbaya ala malami wa ta'ala wa ta'ala wa ala
ruhu
malami
ta ta'ala ruhu
aula wa tabbaya ala malami wa
ta'ala
wa ruhu bazuri
ta'ala ruhu
wani ne ta ce na wannan yi ita hawa
ohun
ta zuke da ramunan yi nita
ta
yi kuma ya ce na yaski na
aka yi akwai ala
ne ne da fata
sai hatin ala ne. Ana magana akan man ɗoke, ana magana akan shirya wannan ɗoke, a wannan baitin za a yi magana akan dilalatul iqtirai. Dilalatul iqtirai idan ingancin ma'anar wannan nassin ya zama ta yi tawakkufi, bisa cewa lalle ya zama akwai wani abu wanda yake an ɓoye shi, in ba haka ba sai a ce to ba ma'ana, to wannan ita ake kiranta dilalatul iqtirai. Wannan ita ake kiranta dilalatul iqtirai. Ina misalin ta kas'ala kamar was'alil qaryatan lati kunna fiha, to wal ira lati aqbalna minha, was'alil qaryatan lati kunna fiha, al qaryata gari, gari za a tambaye shi ya bada amsa, gari baya bada amsa sai dai mutanen gari. Kaga kamar an ce was'al ahlal qaryati, ashe nan lalle akwai ahla wanda yake an ɓoye shi. Ingancin ma'anar ta yi tawakkufi a kan ya zama akwai ahalin dinnan, in ba haka ba ai sai ya zama da za a ce ka zo ka tambayi bishiyoyi ko ka tambayi gidaje, ai ba za su ba ma'ana, sai dai mutanen gida ko masu bishiyoyi. In a tambayi masu bishiyoyi ko mutanen gida, gidaje ba gidajen ba, to irin wannan shi ake kira dilalatul iqtirai. Haka nan yana daga irin wannan مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه ومنجي يا دوكي والامه تا كسكره يا دوكي مسو منتوا يا دوكي مسو ابند اكاي مسو دوله اكاي تو ما تتي معنى تاسا با سي اي امارن كومي با اي سي زانو با معنى عند انا غني كسكره ا cikin al'umma. Ana ganin mantuwar a cikin al'umma. Gashi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke kuskuren, an dauke alƙa'a mantuwa, to lalle akwai wani abu wanda aka boye, shine al-mu'ahazata. Allah ya dauke ruku da cewa an yi laifi bisa abin da aka yi kuskure. Ya gano amsawa ce ga addu'ar da aka cika suratul baqara ce da ita, rabbana la tu'akhizna in nasina aw ahdana. Haka nan misali kamar hadisin cewa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, ma salla ga wanda bai karanta Fatiha ba. To nan lalle akwai abu da aka boye, inda wanda yanzu ka gani tun yana tsaye musamman kamar lokacin azhar, ya tsaya irin tsayuwar sallah, yayi ruku yanda ake ruku, ya daga yayi sujjada, ya zauna yayi sujjada, ye sallah ta sa da wanda ake yi, me zaka ce yayi ba sallah ba? To ba to ta yi ai bai karanta Fatiha ba. Annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sallah in ba karanta Fatiha ba, sai ko gashi kaga yayi sallah ko? To irin nan dole akwai abin da yake an boye, la salata sahihatu ko mujzi'atu ko kamilatu biduni ya liman lam yaqra bi ummi Fatihatul Kitab, ba sallah wanda yake ta isa. Yayi sallah karshe amma a ganin ka yanda yake ka gani, amma sallar bata isa masa ba a wajen mai shari'a, a wajen Ubangiji sallar bata isa masa ba. Ko la siyama liman lam yubayyitu niyyata min al-layl, ba azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi ba tun dare, bai yi niyya tun dare ba tun kafin fitowa al-fajr. Me yake nufi sau al-imsaku an shahawatay al-badan wal farj min dunuyi al-fajr ila ghurubi ash-shamsi, wannan shine ta'rifin shamsu, an ta'rifin sawmu shar'a, ta'arifin azumi kenan a shari'a. To wanda yake tun daga hudowa al-fajr bai ci komai ba, bai aikata wata sha'awa ta farji ba har zuwa faduwar rana, yayi ne kenan saumu. Amma kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la siyama liman lam yubayyit, to irin nan ingancin ma'anar hadisin yayi tawakkufi bisa cewa a ce akwai abin da yake an koyi, la siyama mujzi'un ko kamilun liman lam yubayyit niyyata min al-layl. Kodi irin wannan shi ake kira dilalatul iqtirai, dilalatul iqtirai ake kiranta. To koko zama ingancin ma'anar ba ta tawakkufi akan wani abu da yake an ɓoye shi ba, amma kuma ya zama nassin ya shaye bisa wani abu da ba a nufe shi ba, to wannan shi ake kira dilalatul isharati ko dilalatul imai. Dilalatul isharati ake kiran irin wannan. Ina misali kamar a hadisin da aka faɗa, wato kamar misalin aya ta Qur'ani, wadda ta kawo cewa uhilla lakum laylatal siyami arrafasu ila nisa'ikum, a ƙarshe aka ce wakulu washrabu. Hatta tabayyana lakum al-haytu min al-haytu min al-fajr, aka ce ya halatta gare ku ku ci gaba da duk wani abu wanda aka halatta ga wanda yake ba mai azumi ba, haƙƙi zuwa hudowa al-fajr, sai al-fajr ya hudo sannan abin ya haramta gare ku. Kai cikin abin da aka halatta ga wanda yake ba mai azumi ba, ai akwai kusatar iyali kenan. In ya zamo mutum har zuwa hudowa al-fajr yana fusatar iyalinsa, ya zama ba zai samu yiwanka ba kenan sai bayan hudowa al-fajr. Ashe kenan wanda al-fajr ya same shi yana cikin janaba, azurinsa ya inganta. Daga shirya wannan ayar, sai dai ayar ba ta shirya a kan wannan hukuncin kai tsaye ba, ta shirya ne ta fuskar ishara, tunda an faɗi wani abu wanda in dai wannan ɗin haka yake, to ai wannan ɗin ma kuma zai zamo haka. In dai ya halatta ku ci gaba da aikata duk abin da aka halatta ga wanda ba mai azumi ba har zuwa hudowa al-fajr, ashe zai zama ku wanka daga janaba ya abku ne bayan hudowa al-fajr. Ashe dan cewa al-fajr ya hudo ga mai niyyar yin azumi alhali yana cikin janaba, wannan bai bata azuminsa ba kenan. Wannan hudowa al-fajr din gare shi alhali bai cikin ƙarshensa, bai bata azumin wannan yinin ba. To wannan dilalatul isharati kenan, ko kamar cewa wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kisfatuhunna, ya nuna cewa shi uba ashe shi ne da ɗa, don an ce shi aka haifa masa ɗan, an ce shi aka haifa masa ɗan, ashe nasa ne kenan. Ita ayar dai ba wai kai tsaye ta kawo cewa ɗan na ubansa ne ba, amma ta kawo cewa shi aka haifa masa. To tunda an ce shi aka haifa wa kuwa, ashe ya zamo nasa, ashe ya zama nasu. To bi irin wannan shi ake kira dilalatul isharati, dilalatul isharati. To na biyu shi ne mafhumi, shi ko ana kawo haddinsa da aka sunan doke, ko na za a tashi wasalib al-aqsi had, an gama bayani a kan man doke, za a shiga kuma bayani a kan mafhumi. To shi wannan dilalatul, eh akwai dilalatul ibarati, akwai dilalatul ijtirai, akwai kuma dilalatul isharati ko akwai dilalar guda uku ce. Akwai dilalatul ibarati shine abin da ainihin magana ta zo da shi, wannan dilalatul ibarati kenan. Akwai kuma dilalatul ijtirai, akwai kuma dilalatul isharati. Akwai dilalatul ibarati shine ainihin abin da magana ta zo da shi, don misali kamar wannan ayat ta azumi, magana da ta zo da shi shine halaccin ci da sha da aikata duk wani abu da aka halatta ga wanda yake ba mai azumi ba har zuwa hudowa al-fajr. To wannan dilalatul ibarati kenan. To akwai kuma dilalatul isharati, akwai kuma dilalatul ijtirai. To bismillahir rahmanir rahim.
ماتن عددا حالا مجرفا ثم شوق مرد حسرم مبارسا تقول جيت الخلاء امام الثلاثة كحسيس من ذكر جاء
na biyu shi ne mafhumi. An faɗa daman wannan babin za a yi magana.